daga ina ta huto kuma ina ake samun ta a Niger
wannan tsutsa tushanta inda dai masana kimiyya suka yi rahoton ta tana ƙasa America can take zama a lokacin da aka yi bincike bisa kanta amma a yau kwanaka tashi da bisa kan abubuwan da ke wakana kamar canjin yanayi da ke da kwai kaga da ko wadansu kwari wanda aka sani wani waje amma sai su taso su dawo wani waje to bisa kan wannan ne kasasuwa mu kuku kasashen mu suka samu zakuwa wannan ne cuta wannan ne cuta wanda ake ce matsutsa karam masara ta bayyana ko ina a cikin kasashen namu kaga nan wurin Burkina Mali Benin da Nigeria da Togo yanzu dai duka sarai kasashe na Africa ta yamma masu wanda ake ce wanda ke cikin kungiyar ECOWAS wannan duka sarai wannan za ta zo ta mamaye kuma tana banna kurrai musamman cikin kasashe wanda suke wato ba su da wani abinci kamar masara kenan nan wurin taji tayi masa banna kurrai kai mutanen Najeriya ma har sun sa mata wani suna suna ce mata Boko Haram kaga ta zo ta yi masa banna kuma a halin yanzu bannan nan ga tanan sanin tana kawowa a gare mu da farko da wannan tsutsa ta bayyana a nan cikin kasar Niger an same ta wajen toro da an same ta tilabiri an same ta maradi amma ba rijima ba sati biyu ko sati uku da suka wuce mun sake yin kuma bincike a cikin kasar ta mu gaba daya duka sarai jahohin kasar namu mun bincika mun samu inda wannan tsutsa take kuma duka sarai takwas din cikin jahohin kasar duka sarai ko ina da ko wannan ya tsutsa ta masara